All right, man. Earlier I was picking up Q93 on this thing. I don't know what happened.
I can't hear it anymore.
Fucking signals, man. But, oh, whatever. Okay, let's say that thing. 1, 2, 3.
I love this city.
Yeah, and
fucking Paul's got
this cowboy hat.
I know. Yeah.
Woo!
Paul's got a lot of.
Yeah, I know what you're saying. Oh no, what if he listens to this?
Oh my God, Nathan, we're trapped in Amarillo. This bus may never leave Texas again. Oh my God, Nathan, we're so far from. You said it all, but I was unimpressed due to my dearth of knowledge on the subject. I trust you know the way and your ability to navigate us out of this shithole town. And I say, something a bear, cause you could ride your bicycle and meet me down the street. And I would laugh, but you would scoff. I'd show my teeth and flick you off. I'd suffer your approval if you just slip close to me. Oh my God, Megan, Donovan, and Bryce. That's Bryce Arnold Bischoff.
That little shit.
Da 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 da